muna roƙon Allah maɗaukakin sarki, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki, malamin da ya wallafa wannan littafi, Allah ya haskaka kabarinsa kuma ya nawaye mizanin ayyukansa gobe kiyama. Ga tarjumarsa a taƙaice, tarjumata Allama Abdulbari Al-Ashmawi, wato tarjumar shi wani babban malami Abdulbari bawan Allah kenan, Al-Ashmawi sunan garinsu ne Ashma. Aka ce huwal imamul fadihi, shi babban malami ne, shugaba ne, masani, azzahidi mai gudun duniya, almutafannin, wanda ya karanci fannoni daban-daban na ilimi, ash-shaykh dattijan malami Abul Abbas, al-kunyarsa kenan, ana ce masa Abul Abbas Abdulbari bin Ahmad bin Abdul Ghani bin Atik bin Sheikh Sa'id bin Sheikh Hassan Abu Najah Al-Ashmawi. Kaji iyayen nasu ma duka malamai ne. Al-Qahiri, dan Al-Qahira ne, Misra kenan. Ar-Rufa'i, mazhabarsa daga Ahmad Ar-Rufa'i ne. Al-Azhari, mutumin Misra, Azhar. Al-Maliki, wato mazhabarsa Malikiya. Hakada dakara ismuhu wa nasabahu Al-Hafid As-Sakhawi fi dawil lam'anam. Hakanan babban malami ya ambaci sunansa wato a cikin wannan littafi nasa. Wa aqaba ala dhalika bi qawli, kuma ya biyo baya da faɗinsa cewa wa huwa mimman sami'a minal bil-Qahira. To shi ne sai ya ce wa safahu Isma'il, wani babban malami ma ya siffanta shi annahu nazilul Qahira, bada ma zakara muqaddamati fil fiqh wa kanna bi Abul Abbas wa nasabahu na'am. Amma sai ya ce wa lam yadhkur tarikha wafatihi, bai ambaci tarihin wato rasuwarsa ba, ba ambaci yaushe ya rasu ba. Wa qala al-Isma'il al-Babani rahimahullah al-Ashmawi Abdulbari min al-Ibn al-Ashmawi al-Munafi al-Misri al-Maliki al-Mutawaffi sana dash 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 dash. Shine sai ce qala al-Allama, shi ma wani babban malami yake cewa yana bayani akan shi wannan bawan Allah al-Ashmawi, nisbatan ila qaryatin tusamma Ashma. Ashmawi an nasabta shi ne da wani gari da ake kiransa Ashma, saboda haka a garin a ƙasar Misra ne. Yawa, da ya ce kuma Ar-Rufa'i nisbatan ila Sheikh Ahmad bin Hussein Ar-Rufa'i, an nasabta shi ne da wani malami wato Sheikh Ahmad bin Hussein Ar-Rufa'i Abul Abbas al-Mutawaffi sana, wanda ya rasu babban malamin nasu shekara 578. Malamai sun ambaci tarihinsa. Na'am, Sheikh Abdulbari Ar-Rufa'i Al-Ashmawi min abana'il qarni al-ashir, shi wannan wanda ya littafi yana cikin mutanen karni na goma ne, karni na goma generation kenan, duk shekara 100 shine karni daya. Saboda haka, amma ba malaman tarihi ba su ambaci wato tarihin rasuwarsa ba, yaushe ne ya rasu ba su faɗa ba. To muqaddimatul Imam al-Ashmawi, muqaddima ta littafin wato Ashmawi, kaga an yi wa sunan littafin ne da sunan garinsu, da sunan garinsu, kamar yadda haka yawanci ana faɗa ana nasabta mutum da sunan garinsu. Dan Azhari sai ya ce Al-Azharawi, Bakano sai ya ce Al-Kadawi da sauransu. Malam ya fara karatun littafinsa da wa anashkum bainahum bima anzalallah, kuma in za ka yi hukunci a tsakaninsu ta yi da abin da Allah madaukakin sarki ya sauka shine alqur'ani bismillahir rahmanir rahim muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai duk abin da za a fara da shi idan ba a fara da bismillah ba yana da yankakkar albarka qala shaykhul imam al-alim al-allama dattijan malamin shugaba masani al-allama mai yawan sani Abdul Bari al-Bari sunan Allah ne mahalicci kenan Abdul Bari al-Ashmawi ar-Rafa'i rahimahullah dan garin Ashma sannan kuma aqidarsa aqidar Ahmad ar-Rafa'i ne rahimahullah ta'ala Allah madaukakin sarki ya masa rahama sa'alani ba'd asdiqai yace sashin abokane na sun tambaye ni an a'amala muqaddimatan na gabatar da wata gabatarwa introduction kenan fil fiqh ay mas'habar fiqh alama qabl imam malik ama sabar imam malik bin anas radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki da shi fa ajabtuhu ila zalika sai na amsa masa zuwa ga haka duk da cewa kalmar radiyallahu anhu title ne da ake bai wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba su ba sai a ce rahimahullah wa rahmatullahi alaihi amma dan an ce mutum radiyallahu anka ma to ba a laifi ba fata ne tafahuli ne ana mutum fata ne Allah ya yarda da shi to mu ma duka Allah madaukakin sarki ya yarda da mu fa ajabtuhu ila zalika sai na amsa masa zuwa ga haka rajiyal lithawabi ina mai fatan lada dan in samu lada babi na farko sai fara babu na waqibul wuhuri babin da muke magana akan abubuwan da ke warware alwala yace ilam ka sani wa faqaka Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya datar da kai kun ga malam sai ya fara da maka addu'a ya fara da maka addu'a dan ya jawo hankalinka zuwa ga abin da yake so ya dora maka wa faqaka Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya datar da kai kun ga muna maka addu'a Allah madaukakin sarki ya datar da ku anna nawaqidul wudu'i ala ismaini abubuwan da ke warware alwala kashi biyu ne abubuwan da ke warware alwala kashi biyu ne ahadathun wa asbabin ahadathi akwai hadathi kari kenan zamu ji me kari wa asbabin ahadathi da kuma sabban kari abinda suke jawowa kari sabuwa dalilai da suke jawowa a samu kari fa ammal ahadathu fa khamsatun amma hadathai kari guda biyar ne salatatun min al-qubur guda uku daga gaba suke fitowa ta gaban mutum mace ko namiji wa hiya al-madhi na farkon su madhi wal wadi da wadi wal bawl da fitsari sune ta gaba wa ithnan min ad-dubur biyu kuma suna fitowa ne ta dubura wa humal ghaif wa rih sune ba haya al-ghaif sunan wajen da ake zuwa a tsuguna a biya bukata a larabci sunan sa ghaif to saboda yawan zuwan da ake sai aka baiwa aikin ma sunan sa ghaif kamar aswaki ne itacen da ake goge bakin da shi ana cewa itacen aswaki shi ma aikin kuma ana cewa aswaki to haka al'amarin yake warriho da kuma hutu ba hutu kaga da ba ta fidda iska daga jikurarka ko an ji iskar karanta ko ba a ji ba ko an ji wari ko ba a ji wari ba inda ka fitar to alwala ta warware wa amma asbabul ahadathi amma sabuwa na kari fannawm akwai bacci idan mutum yayi alwala sai bacci ya dauke shi to alwala ta warware ba baccin ne ke warware alwalar ba akwai yiwuwar lokacin da kai baccin sai abubuwan da za su sa alwalarka ta warware sai ta faru sai ya faru to wannan baccin sababi ne ba shine yake yankewa ba yake warware alwalar ba kamar yadda zamu ji yadda malam ya kasa baccin ma kashi hudu akwai wanda zai yi baccin amma kuma alwalarsa tana nan sai ya tashi yayi sallarsa ba tare da ya warwasa ta alwala ba amma akwai wanda in yayi baccin dole sai ya saki alwala wa huwa ala arba'ati aqsami shi baccin ya kasa kashi hudu akwai tawilun saqilun mai tsayi sannan kuma mai nauyi kai baccin ka dade kana yi kuma yayi nauyi wanne ne bacci mai nauyi baka san wanda ya zo ba baka san wanda ya tafi ba amma kana yin sa sama sama kana jin hirar da ake yi wannan ba zai warware alwala ba sai dai an so ka saki alwala yanqubul wudu wannan bacci mai nauyi mai tsayi yana warware alwala kai tsaye dan akwai war alwala ka warware ta baka sani ba akwai kasirun saqil akwai takaitacce kadan kai waccin amma mai nauyi yayi nauyi baka san wanda ya zo ba baka san wanda ya tafi ba baka san me ake magana a kai ba ana tattaunawa amma baka jin me ake faɗa to kawai ka saki alwala alaji yanqulu yana warware alwala aidan kuma qasirun khafif akwai takaitacce kuma sama sama mai sauki baka jima kana yi ba sannan kuma bayan baka jima kana yi ba kuma be sama sama ne kana jin abin da ake tattaunawa hirar da ake duk kana ji da za a tambaye ka za ka dawo da hirar da ake ai wani ma yace kaza wani ma yace kaza to wannan baccin la yanqubul wudu baya warware alwala akwai tawilun khafifun akwai mai tsayi amma mai mara nauyi ka jima kana yin sa kana gyaggyadawa ko a zaune ko a kishingide amma kuma kana sanin me ake faɗa wanda ya zo kana jin sa sai dai kamar kai ne kimo ne ka dan shiru amma dai kana dan tafiya haka kana dawowa kana jin me ake tattaunawa yustahabu min qulubi wannan an so saki alwala an so in ka dade kana yi amma in baka sake ba me mustahabi ma yuzabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi duk abinda in ka aikata shi akwai lada in ka bashi kuma babu zalimi shine mustahabi to an so ka sake alwala akan wannan amma in baka sake ba alwalar ka tana nan baka da damuwa wa min al-asbab allati tanqudul wudu yana daga cikin sababan da ke warware alwala waɗansu sababan kenan zawalul aqli gushewar hankali bil jinuni da hauka kana cikin lafiyarka sai hankalinka ya gushe ka dan samu tabin hankali to alwala ta warware sai ka dawo to za ka saki alwala gushewar hankali yana warware alwala ka san daga cikin matsalar gauranta wanda ya jima bai yi aure ba malamai suka ce jima mutum bai aure ba yana sababa masa jin yana sababa masa jinya ta tafin hankali shi yasa in aka ga mutum abubuwan sun yawa sai a matsa kawai a masa aure wal igma da haƙuri farfadiya idan mutum yayi farfadiya bayan yayi alwala to alwala ta warware sai ya saki alwala wasukuri da maye mutum ya sha abinda ya fitar da shi a cikin hayyacinsa to wannan ma alwala ta warware wayan tagallu ko alwala tana warware bin riddati wanda ya ridde bar addinin musulunci da musulmi ne sai ya ridda to alwala ta warware wa bil shakki fil hadath alwala tana warwarewa idan mutun yayi kokon tankari. Amma wannan shakka bayan ka kasa samun yaqini, amma in ka samu yaqini cewa alwala tana nan, to shakka ba ta warewa da yaqini. In kana da yaqini cewa lalle tabbas ina da alwala ta, to wannan shakka ba za ta sa alwalar ta warware ba. Amma kana ta kokonto kaiwa kawo, kana ta kaiwa kana kawowa, to indai kana shakka to sai ka sake alwala ta warware. Wa bil masjid da kai, alwala tana warwarewa idan mutum ya shafi al'aurarsa, al-muttasil bi batin al-kaffi, wanda ya sadu da tafin hannu, tafin hannunka sai ya taɓa al'aurarka, to za ka sake alwala. Ka san wani in ya shiga wanka yana yin alwala, to in ya zo sanya tufafinsa kuma hannunsa yana kuskurewa tafinsa ko tafin ya zo ke ko gefensu, sai ya taɓa al'aurarsa, to alwala ta warware. Amma in baka taɓa ba, kai alwala a wanka, to wannan alwala ta ishe ka ka zo kai sallah da ita. Mun fahimta ko? Ko kuma kai alwalar sallar gawa, kun yi sallar gawa yanzu kun fito, sai kuma kuka ga za a yi sallah a wani masallaci, sai ka shiga kai sallar ka, alwalarka tana nan. Wai wani sai ce ai alwalar sallar gawa ce, to alwala ba alwala ba ce? Akwai alwalar tana da bambanci ne. A inda kai alwala, yanzu kai ne kai alwala, kai walaha, ko ba ta warware ba har azahar ta zo. Kana da alwalar ka sai ka shiga kai sallar azahar, la'asar ma in ta zo baka warware ba, kana da ita sai ka shiga kai sallar la'asar. Mun gane. Amma sake alwalan haske ne bisa haske, saboda haka ka maimaita alwala yana da kyau. Kana da alwalar an zo za a yi ta sallah, in ka sake alwalar lada ne akan lada. Mun gane ko? Haske ne akan haske. Gobe kiyama guraben da kake wankewa na alwala za su zo haske, suna haske, mutum yana da farin feci. Sannan in ka wanke fuskarka, za a shafe ma kurakuran da ka gani da fuska, wanda tsakaninka da ubangijinka ne. Haka in ka wanke hannu, kurakuran da ka damka tsakaninka da ubangijinka za a shafe maka su. Haka kafar ma. To duka wannan fa'ida ce, falala ce ta alwala. Aw bi babin asabi, ko da tafin ya zo ka taɓa al'aurarka, alwala bayan ka yi alwala to alwala ta warware. Aw bi janbaini ma, ko da gefensu nan, gefensu, gefen tafin ko gefen ya zo sai ka taɓa al'aurarka, alwala ta warware. Amma banda in akwai wando a ciki, a saman wando ne ko a saman riga ko a saman wani mayafi, ka taɓa wannan alwala ba ta warware ba. Kamar kai susa amma da wani abu a sama, ba fata da fata ba, wannan alwala ba ta warware ba. Walau bi hasbu izahidin, ko da da ƙarin yatsa ne, da Hausa ana cewa cindo, to ko da da wani yatsa da ya ƙaru ne a hannunka, ka zama kana da yatsu shida, in hassa in yana motsi sai ka taɓa al'aurarka da shi, alwala ta warware. Wa bil lamsi, alwala tana warwarewa da shafa, ka shafa mace. Wa huwa ala arba'ati aqsam, shi ma ya kusa kashi hudu. In qasada lazza, in kai nufin jin daɗi, ka shafe ta amma kai nufin jin daɗi, to alwala ta warware. Ai akwai wanda zai shafi mace ba da nufin jin daɗi ba. Misali ai kai likita ne, sai ta zo sai kana kwaye idan kana dubawa ko ka hango wata cuta ko wani abu, ko ka ce buɗe bakin sai ta buɗe, ko kuma mai allura ne zai mata allura, dole ai zai taɓa jikin sai ya yi, ai wannan ba dan jin daɗi ba ne, ƙoƙarin cetowa rayinta ne. Saboda haka duk wannan ba zai warware alwala ba. Amma ka kawai ka shafe ta don ka ji daɗi a jikinka, to wannan alwala ta warware. Na'am. In qasada lazza, in kai nufin jin daɗi, wa wajadaha kuma kajida din fa alayhi alwudu akwai alwala akan ka wa in wajadaha in ku kajida din wa lam yaqsilha bakai nufin jin dadin ba saboda niyyar ka fa alayhi alwudu nan ma akwai alwala akan ka wa in qasadaha in kai nufin jin dadin wa lam yajidaha bakai dadin ba fa alayhi alwudu akwai alwala akan ka shi ma saboda niyya wa in lam yaqsid al-ladda ba kai nufin jin dadin ba kamar kai likita ne ko kai abin da ya kama da haka wa lam yajidaha ba kuma ji dadin ba wala huwa alayhi ba ba alwala ka zaka je kai sallar ka da alwala wala yantaqidu al-wudu bi masjid burin alwala ba ta warware abadan mutun ya shafi mazaunan sa ka shafi mazaunan ka yadda kake zama to alwala ba ta warwarewa walal unsayaini alwala ba ta warwarewa idan mutun ya shafi ƴaƴan marenan sa ka shafi ƴaƴan marenan ka da hannu ko da tafi ko da yazo ko da gemi duk alwala ba ta warwarewa wala mas farji sagiratin haka nan sai yarinya ce zaka sa mata kaya hannun ta ya shafi al'aurata karama ce alwala ba ta warwarewa wala ayin sannan kana da alwala sai kai amai baka da lafiya alwala ba ta warwarewa ka kurkura bakin ka kawai kai sallah wala bi akali lahami da zuri alwala ba ta warwarewa dan an ci naman rahumi wala hijamatin alwala ba ta warwarewa dan an ma kafo kai ne baka da lafiya kai alwala to sai me kafo yaro sai ka ce da Allah ya maka kafo wanzami ne sai ma kafo ya zuke jinin nan wanda yake gurbatacce zaka ji dadi a jikinka an zuke shi to ka je kai sallar ka alwala ba ta warware wala fasdi ko saran jini wala bi kahkahatin fi salati ko kuma kyalkyala dariya a cikin sallah kai ne wani abu ya aka yi abin dariya sai kawai kai dariya to sallar ka dai ta warware amma alwalar ka tana nan dan an ce ba mai dariya a sallah sai mara fani sai gafi duk abin da aka yi na dariya to ka zama ka yi concentration a sallar ka ka ba da kulawa ba ruwanka da tsayawa kana waiwaitan wannan abun hasali ma wasu in sun shiga sallah suna kokarin mantawa da duk labarin duniya da abin da ke cikin sa sallar kawai suka sa a gaba wani daga cikin magabata in ya zo ya takabbara zai sallah sai ce kun shiru nan ga malam zai sallah sai ce kun sallar ku ne in na shiga sallah ba na jin ma abin da kuke faɗa akwai wani saboda nutsuwa a sallah Zainul Abidin yana cikin sallah har gobara ta kama ɗakinsa har aka zo aka kashe bai san ma an kashe ba akwai wani Urwat bin Zubair tabi'i ne kafarsa ta yi ciwo za a yanke kafar a lokacin babu anesthesia sai aka ce za a ba shi giya ya sha hankalinsa ya dan kawai ce ina shi yana da abin da zai dauke masa hankali ya ce in kuka ga na shiga sallah ku zo ku yanke ya kabbara zai yi sallah har aka zo aka yanke kafar bai san an yanke ba kai ba eh cinna ka ba ta shi zai ka ka ringa sosai kenan ko kuma kana jiran wani alaji mai garbi ba ga wani ko an fara kai baka ji naka ba kaga sai kai ta rakan wango saboda haka so ake in ka zo sallar kai sallar da gaske ka nutsu ka bada hankalinka akan sallar domin kana gana da ubangijinka ne ka suranta yanzu kai ne kake ganawa da gwamnan garinku ko sarkin garinku ya nutsuwarka take to mahaliccin sarkin da gwamnan wanda ya halicci duniya wanda kake so ya baka aljanna yanzu ka zo kana ganawa da shi ya kamata kai sallar to ka ringa suranta wannan to shine sai aka ce wala bi massi mar'atin farjaha mace in ta shafi farjinta alwala ba ta warware ba wa qila in aqalafat wasu malaman suka ce in ta nitsa yatsa a ciki ta sa yatsa a ciki fa alaiha alwudu alwala yana kanta ai mun ji a baya aka ce namiji in ya shafa al'aurarsa alwala ta warware to mace in ta shafa bai warware ba amma in ta nitsa yatsa a ciki alwala ta warware wallahu a'lam Allah shi an mafi sani to zamu dakata anan sai Allah kai wani satin sai mu dora babu aqsamil miyahi babu rabarabar ruwaye a larabci akwai jam'i na ruwa a hausa babu ruwaye ko a sakkwatanci ne akwai su ruwa to abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفر الله وإليه والسلام عليكم.